Shugaban jami'ar APC ta jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal ya shaida wa taron ƴan jarida a sakatariyar ta dake Yola Fadar jiha cewa gwamnonin Arewa maso gabas da shugabannin jami'ar ta APC sun sanya albarka kan nadin Comrade Mustapha Saliu mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar APC ta kasashiyar Arewa maso gabas.
Muna godewa gwamnoninmu guda hudu, gwamnan Adamawa, gwamnan Borno, Yobe da Bauchi, yanda suka yarda sun ce matsayin Adamawa amma ma Adamawa. Muna so mu nuna ma duniya wannan rigon da an bashi mu mutane executive Adamawa muna bashi goyon baya 100%. Mu kuma mutumi ne mai kishin jam'iyya.
Muryar Amurka ta lura biyu daga cikin sanatocin ta uku da kuma mambobin majalisar wakilai ta kasa da ke wakiltar jihar Adamawa suka amince da nadin Comrade Mustapha Salihu daga cikin mutane hudu da suka nuna aniyarsu na neman mukamin waɗanda ake alakantawa da wani bangare na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ta ƴan Yakusiya masu biyayya ga tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako. Dalili ma kenan da yasa na tambaye shugaban jam'iyyar APC ta jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal. Rashin sanya hannun Sanata Abdulaziz Nyako mai wakiltar Adamawa ta tsakiya yankin da David Lawal Babacir tsohon mai riƙe da mukamin da kuma wanda ya maye gurbinsa suka fito na ƙara tabbatar da darewar jam'iyyar biyu.
Amma duka ai muke senator dukansu. Za mu irga rep guda takwas, za mu irga wannan duka mushe mushe senator most especially senator Buhari da wannan shi ma yana ciki ba wanda aka ware.
Kaga dai kun yi wasu wakilai jam'i amma sanatoci kun ambaci kowa da surarsa sai mutum ɗaya ne wanda babu surarsa.
Mai yiwuwa ba mu same shi a waya ba mu tabbatar shi ma abunda aka yi nan da yardarsa ne mu ba za mu iya mu ci albasa da bakin wani ba. Duk wanda ya gani mun tambaya mu je senator kaji mun samu dama mun samu binta waya mun samu dama mun samu wallahi da waya mun gama wannan ba mu same shi a waya ba ban sai mun kira shi bai dauko ba mun same shi ba ne yau kuma mun same shi mun tabbatar dun ne duk wanda mun tabbatar sunansa yana fili ko shafin dare an tabbatar shi yaya bana ciki mun ji mun magana da kai.
Na nemi in ji ta bakin sakataren riko na jam'iyyar APC ta jihar Adamawa Alhaji Sa'idu Naira ko jam'iyyar ta sanar da sanata Abdulaziz Nyako kuma rashin ambatarsa cikin waɗanda suka nuna amincewarsu baya ƙara tabbatar da darewar jam'iyyar biyu.
Amma haka duka abu da zaka yi wani ya fi wani. Ni na san Abdulaziz Nyako yana tare da Comrade Mustapha amma a takardar da aka kawo na sayin wanda shi Comrade din da gani ban ga sa hannun su ba. Zaka iya kiran sunan mutum ka ce yana goyon baya gobe da radio ka ce shi baya goyon baya. Kaga duka abun da kuka yi a warware.
Usman Ahmed Benel wani na kusa da sanata Abdulaziz Nyako mai alaka da bangaren Yakusiya ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ce nadin Comrade Mustapha Salihu baya bisa kan ka'ida kuma ya saba muradai da kuma dokoki da suka kafa jam'iyyar ta APC.
Kaga gwamnoni guda hudu na APC ake da shi daga North Eastern. Duk sun sa ni shanu a kan sun amince shi ne North Eastern. Banda shi National Leader APC Kokol a Senate Ahmed Lawan shi ma ya sa ni shanu. Har Dogara Bika duk sun sa ni shanu. Ita ma Sigara ta sa ni shanu a kan ita ta amince National Vice Chairman. Shi Umaru Buzi yana jira ne ka san ko da an yi endorsing nashi sai an je mini convention about shi sai a yarda an amince ko ba amince ba abin da yake Umaru Buzi yake jira kenan.
Nadin Comrade Mustapha Salihu mukaddashin mataimakin shugaban jam'iyyar APC ta kasashiyar Arewa maso gabas na zuwa biyo bayan ajiye mukaminsa da injiniya David Lawal Babacir yayi kamin ya karbi mukamin tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.